amarya marhudo na sai tukunya
Aisha
yana baya baya kauye arzikin maraya
Aisha
wanda ya fugaya shi ka sai a bar su kwarya
Aisha
lokacin ki ne tambar majiyan ki sun yi kariya arzikin ki da an goki ki baba tuna buya inda aka ce ni ba ma hadin sa sai ta bariya saban yin jini mun ne mun ta da zaki da ta fugaya na malam bashi ne ya dau nauyin wakar ga kunjumanya to Aisha diyar gwamna ran batun inji ka goda
Aisha
a jiki gidanki ba batun ki sanda
Aisha
da ta bi kyau ashe in ga goda
Aisha
ba sabarin ciki fita sauka dama
Aisha
ki bungunan ku ya bada kowa
Aisha
mun ba wanda ba shi san harkar girwa
Aisha
idan ka huta ne murna ni wa
Marasa
party.
Yeah.